Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan ana kan bukukuwan Kirsimeti lafiya. Har yanzu dai, Ibrahim Almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren ranar Kirsimeti, Litinin 25 ga watan Disamba. Kamar yadda aka ji a shirinmu da ya gabata, a maimakon rahotanni, za mu gabatar muku da maimaitin kashi na biyu na gaishe-gaishen Kirsimeti. To amma kafin nan, ga Aisha Ma'azu da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Ga labaran duniya mai karantowa Aisha Ma'azu. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin fadada yakin kasarsa da Hamas a Gaza, yayin da hukumomin lafiya a yankin suka bada rahoton mutanen da wani harin Isra'ila na sama ya afka musu a wani sansanin yan gudun hijira. Isra'ila ta yi talgudan wuta a tsakiyar Gaza daga yammacin jiya Lahadi zuwa wayewar garin yau Litinin. Hukumomin lafiya a yankin da ke karkashin ikon Hamas sun ce akalla mutane 70 ne Isra'ila ta kashe a hare-haren samanta wanda ya afka wani sansanin yan gudun hijira a Megazi. Ita ma Isra'ila ta ruwaito mutuwar karin wasu sojojinta wanda ya sa alƙaluman sojojinta da aka kashe tun ranar Juma'a ya kai 17, sannan kuma alƙaluman sojojinta da suka mutu tun bayan kaddamar da harinta na ƙasa a Gaza ya kai 156. Isra'ila ta ce alhakin fararen hulan da aka kashe yara taya a wuyan Hamas ne, sannan ta ambato yadda Hamas din ta sanya maboyanta a yankunan da fararen hula ke zama da kuma maboyanta na karkashin kasa a fadin yankin. Gwamnatin Indonesia ta shaidawa muryar Amurka cewa tana bincike don gano musabbabin wata mummunar fashewar da ta auku a wani kamfanin sarrafa ma'adanin nickel mallakin China da sanyin safiyar jiya Lahadi, wanda ya sanadiyar kisar ma'aikata 'yan Indonesia 8 da 'yan China guda 5 kana ya jikkata akalla mutum 64. Ma'aikatar sufurin ruwa da kasuwanci ta yi kira da a gudanar da kwakkwaran bincike don gano musabbabin fashewar da ta auku a kamfanin da ake narka ma'adanin don tace shi kafin a sarrafa shi, wanda ya auku a kamfanin Indonesia Singam Stainless Steel Factory, reshen PT Indonesia Morowali Industrial Park ko kuma PTIMIP a takaice da ke tsibirin Sulawesi. War kamfanin Industrial Park ta shaida a jiya Lahadi cewa fashewar ta auku ne a sa'ar da ma'aikatan suke gyara na'urar narka ma'adanin. Mai magana da yawun kamfanin Daddy Kurniawan ya shaida wa muryar Amurka cewa tururin wutar ne ya raunata akasarin ma'aikata 64 da suka yi rauni, sannan kuma suna nan suna samun kulawa. A hanyar wani gari da yaki ya daidaita a Sudan, karar wata mota da ke wucewa ya sanya mazauna garin tsorata, tare da fargabar tunanin isowar mayakan da ke kutsawa zuwa yankin kudu a yakin Sudan sojojin kasar. Sun firgita mutane baki daya, a cewar Rabab, wata da ke zaune a garin Wad Madani, babban birnin jihar Al Jazeera. Sannan wuri na baya-bayan nan inda aka yi kazamar arangama tsakanin dakarun sojin kasar da mayakan RSF. Kamar sauran mutanen da kamfanin dillancin labarai na AFP ya hira da su, ta bukaci a sakai sunanta a gudun cewa mayakan waɗanda ke farma fararen hula akai-akai tsawon watanni 8 din da aka kwashe ana yakin za su dau fansa. Daura da kudancin Khartoum, sama da mutane 500 ne suka nemi mafaka a Al Jazeera bayan wata batakashi da aka yi da ya rugurguza babban birnin kasar. Ko da yake cikin wannan watan mayakan sun dade kutsawa cikin jihar Kana, sun gargaza daya daga cikin sauran biranen kasar da ya kasance mafaka, lamarin da ya tilastawa sama da mutum 300 sake tserewa a cewar Majalisar Dinkin Duniya. Sauran waɗanda suka rage a garin, waɗanda suka kasa gudu ne ko kuma sun gaji da gudu, sun tsinci kansu a cikin wani yanayi da kungiyar Red Cross ta ayyana shi da wani tarkon mutuwa. Sarkin Burtaniya Charles a yau Litinin ya yi kira da mutane su taimakawa marasa galihu a yanayin da ake ciki na matsin tattalin arziki da kuma tashin hankali a duniya. Ya yi amfani da damar sakonsa na ranar Kirismeti wajen jaddada muhimmancin kyautayi, tausayawa da kuma kula da muhallinmu. A sakonsa na Kirismeti karo na biyu tun bayan da aka nada shi sarki, Charles ya kuma jinjinawa masu aikin sa kai, ma'aikatan jin kai da kuma mutanen da ke aiki a lokacin hutun da irin aikin da suke yi wajen kula da sauran jama'a. A karan farko a tarihin al'adar sakonnin masarautar na lokacin bukukuwan da ya samo asali tun daga jawabin da kakan shi Sarki George na biyar yayi a kafar radio a shekarar 1932. Charles ya gabatar da sakon shi yana tsaye a gaban wata bishiyar Christmas a fadar Buckingham wanda ya ce za a sake dasa ta. A ƙarshe Majalisar Dinkin Duniya a ranar Asabar ta yi kira da a ceto mutum 185 akasarin su mata da yara waɗanda suke cikin wani jirgin ruwa da ya buƙaci taimako wanda a lokacin da aka ji duriyar sa na ƙarshe yake kusa da Andaman da tsibirin Nicobar a tekun India. Akalla 70 cikin mutanen da ke cikin jirgin yara ne da mata 88. UNHCR wanda ke karkashin Majalisar Dinkin Duniya wanda ke bibiyar al'amuran yan gudun hijira ta shaida cikin wata sanarwa ana fargabar cewa akalla da dama daga cikin su daga cikin mutanen suna cikin wani mawuyacin hali inda aka ruwaito cewa tuni mutum daya ya riga mu gidan gaskiya. Rahoton ya shaida ana kuma hasashen cewa wasu da dama kuma za su rasa rayukansu a yankin da ke gabar teku idan har ba a kai musu dauki ba tare da fitar da su daga cikin jirgin ruwan zuwa wani guri inda za su samu kariya mafi kusa.
Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Yanzu kan da ni da Aisha za mu za ku da gefe. Alheri Grace Abdu ta gabatar da maimaitin kashi na biyu na gaishe-gaishen ranar Kirsimeti na dimbin masu sauraron mu a fadin duniya.
Let it be Christmas everywhere in the hearts of all people both near and far. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are. On the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Let every bell ring the story of hope and joy.
Assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'ummar Krista duk fadin duniya barka da Christmas da fatar an ga wannan ranar Christmas ta shekara ta 2023 lami lafiya. Suna na Alheri Grace Abdu dauke da kashi na biyu kuma na karshe na wannan shiri na musamman dake ba yan uwa maza da mata mazauna Amurka da sauran kasashen duniya damar sada zumunci.
Allah sa dukkanmu mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa zai Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Barkanmu da warhaka. Sunana Comfort Malum Ishaku. Na da murna sosai a cikin wannan season mai albarka. Ina so in aiko da sakon gaisuwa na zuwa iyayena a can Nigeria a Jos, Professor and Mrs. Yakubu Malum, in-laws nawa, Reverend Audu Yusuf, the mama binta Audu, na gaida yawa da abokan arziki da fatan za ku yi Christmas lafiya. Allah ya maimaita mana, Allah ya sa mu shiga sabon shekara da albarku masu yawa. Na gode. Merry Christmas and Happy New Year.
Barka da Christmas. Sunana Pastor Emmanuel Sule, ina kawo gaisuwan Christmas zuwa ga Reverend and Mrs. Victor Musa, Professor Dan Fulani Kore, Reverend Samuel Akeju da iyalinsa, Mr. Nda Yakubu da iyalinsa, Rahila Bako da iyalinta, Bishop Peter Batimaus da iyalinsa, Reverend Inusa Madu da iyalinsa, Reverend James Gabis da iyalinsa, Dr. Stephen Yohana da iyalinsa, iyalin Reverend Onesimus Sule da kuma iyalin Zebi Gaya. Ayi Christmas lafiya.
Sunana Bishus Gwanya, mutumin fadan goma a jiha Kaduna. Ni da iyalina da ke garin Mount Pleasant a jihar Iowa, na gaida mutane a Kaduna, Abuja da Kaboma. Munda fata za a gama bukin Christmas da na sabon shekara a cikin lafiya da murna. Ina fata su sakin Kaboma ko Gwam wanda za ta jam iyalinsa na nan lafiya. Muna gaida amman Falina su ba gwamna Munadanar Kande Solomon da iyalinsa, kuma muna gaida su Abin Joma jama'a a ceni daga Solomon Jam, Architect Hussein Isnan Jomai Victor Kalachi Gun da iyalinsa, bawa manta da su jama'a da Nijeri, Admiral Gun Salihu Chori da su Kushek Gora da Kasam Bako. Allah ya kawo mana lafiya da murna a wannan sabon shekara. Muna fata wata rana dai za mu dawo gida mu gari da kowa da kowa. Mun gode.
Sunana Sama'ilu Mangaru daga nan jihar Maryland. Ina miƙa saƙon gaisuwar Christmas zuwa ga mamata Aishatu Alkamika Ritara a Sokoto da iyalinta, yayana Siki Dauda Mamman Mai Rita a Gusau da iyalinsa, Ak Sama'ilu Sabo Matankari da iyalansa a Sokoto, Reverend Mamman Barkeji da iyalansa a Sokoto, Reverend Ahmadu Mamman da iyalansa a Sokoto, Reverend Abubakar Liman da iyalansa a Sokoto. Ina miƙa saƙon gaisuwar Christmas zuwa ga Mamman Galadima da iyalansa a Sokoto, Mamman Gwashi da iyalansa a Gusau. Ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga Baba Musa da iyalansa a Gumi, Malam Haruna da iyalansa a Gumi, Ishaku Mamman, Yusufu Mamman, Musa Gana da iyalansu duka a Gumi. Ina miƙa saƙon gaisuwar Christmas zuwa ga Ecclesial Equa Church a Gumi, Ilela, Sabon Birni da Sokoto. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta kuma zuwa ga Adamu Alka, Ayuba Alka, Haruna Alka da Altine Evangelist dukansu a Sokoto. Ina gaida Ibrahim Muhammad, Dr. Iliya Buhari dukansu a Sokoto. Da fata an yi Christmas lafiya. Ubangiji Allah ya nuna mana tabbacin badana. Na gode.
Sunana Reverend Philip Nace, a madadin mai daki ta Jummai da yaranmu. Muna matukar godiya ga Ubangiji da farko domin al'ajibin warkaswarsa akan Jummai. Ina gaida dukkan iyali gidan Nace da ƴan uwana Comfort, Patricia, Cecilia, Luka Achi, Dogo, Ben da sauransu. Ina gaida su kawuna Musa, Toma da Joshua da Inata Rahila. Ina gaida Surkaina Baba da Mama. Mamman Tani Laraba Friday Reverend Beatrice Joa da sauransu. Ina gaida masu rukun amana na Has Ministry da dukkan ma'aikatan. Ina gaida dukkan pastoci da abokaina. Muna addu'a domin ƴan uwa da suke shan anani a hannun magabta. Ubangiji ya sa mu ci Kirsimeti lafiya.
Sunana Samuel Kinwa Zalanga, daga garin Zalanga a ƙaramar hukumar Ganjiwa a jihar Bauchi, amma ina magana yanzu daga garin St. Paul a jihar Minnesota a ƙasar Amurka. Ina amfani da wannan lokaci in aika da gaisuwar Kirsimeti ga mutane a Najeriya. Gaisuwar Kirsimeti nawa ga mutane ne wanda nake tunaninsu kulliyomi a nazarin rayuwar ɗan adam a Najeriya. Saboda haka ne nake gaida waɗannan mutane, mata masu tuyon ƙosai, mata masu tuyon masa, mata masu saida ɗan wake, da masu saida abinci kala-kala domin neman kare mutuncin kansu a cikin tsoron Allah. Ina kuma gaida ƴan garuwa da ƴan dako da masu saida goro, shushana da wanzamai. Su ma mutane waɗanda suke ƙoƙari su nemi wani abu domin su kare mutuncin kansu da tsoron Allah. Ina gaida mahauta, mata masu saida nono da fura, da mazaje masu saida itacen hura wuta da gawayi. Su ma ina roƙon Allah ya taimake su a cikin neman abin da zai kare mutuncin kansu. Ina gaida mutane da ke da sana'o'i masu wahalarwa sabili da haƙurinsu, don suna yin wannan sana'o'in ne domin su kare mutuncin kansu a cikin aminci da tsoron Allah. Ina gaida tiloli da mutane masu wanke kaya da gogewa. Ina gaida ƴan acaɓa da mutane masu saida kayan abinci da aka noma a gefen hanya. Ina gaida shugabannin addinai wanda suna zahirin ƙoƙari su tabbatar da adalci da kuma kare mutuncin ɗan adam ba tare da an nuna masa bambanci ko kuma an nuna masa bambanci addini, yare ko kabila ba. A ƙarshe ina gaida mutane daban-daban waɗanda a cikin rayuwarsu sun haɗa kai su yaƙi kabilanci, talauci, zarmewa, zamba cikin aminci, zalunci, cin rashuwa da haɗama, domin ƙoƙari da suke yi su kawo ci gaban kowa da kowa a Najeriya ba tare da nuna wani bambanci ba. Wannan shine gaisuwar Kirsimeti na. Bari Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki ya raba dukkan jama'a a Najeriya da azzalumai marasa tsoron Allah. Huta lafiya, kuma Ubangiji ya albarkace ku. Na gode.
To jama'a, sunana Ilyas Mai Sanda, na gaisuwa daga London, kasar Ingila. A madadin iyalina, muna mika sakon gaisuwar Kirsimeti zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki a Najeriya, musamman shi mahaifinmu Baba Pastor Mai Retire Cyrus Mai Sanda a can Balanga Local Government na Gombe State, da kuma shi mai martaba Sarkin Cham Nidugra Dumbo James Churches the Fourth, da shi babanmu kuma mai retire Headmaster Malam Galaya Mai Sanda. Muna mika gaisuwa da fatan alheri da cewa za a yi Kirsimeti lafiya a kuma gama lafiya cikin ruhaniya.
Sai ne jana daga Lanta, ina gaida Sarah Lambda, Friday Lambda, Nanle Lambda, Jochi Lambda, Nancy Lambda, da kuma dukkan mutane da na gidan Lambda. Ina kuma gaida Pastor Namandam, ina gaida Pastor Natiti, TPPT a Jos, ina gaida kuma Fonji Borat. Allah yasa ai fata a gama Christmas nan lafiya. Ina gaida Jonah a Turaki can Turaki sa. Ina gaida Baba Baba Limon a Lantan North. Ina gaida kuma dukkan wani na da kuma yaya na da duka kawus dina. Ina gaida duka ana fata a gama lafiya. A gama Christmas lafiya. Da kuma shekara sabo da ke zuwa.
Barka ƴan uwa da abokan arziki, ni ce Gurumlad Hassan daga jihar South Carolina. Ina so in tura gaisuwa ma ƴan uwa da abokan arziki. Ina fata za a yi Christmas lafiya da kuma za a shiga sabon shekara a cikin alheri.
Merry Christmas, sunana Felicia Noah daga America, Maryland. Gaisuwa ga yanwane na a Nigeria Jos da America. Mamana da babana abokanena da dukkan iyalina a nan da kuma Nigeria. Ubangiji ya bi da mu a lokacin Christmas nan an kuma ya kai mu sabon shekara. Merry Christmas, I love you, bye.
What is Christmas?
Christmas is for caring.
What is Christmas?
Christmas is for sharing.
What is Christmas? Can't you guess?
Christmas is for happiness.
Where is Christmas?
Christmas is at your house.
Where is Christmas?
Christmas is at my house.
Where is Christmas? Can't you tell?
It's for loving people round.
And when does Christmas Christmas leave? It comes but never goes for those who believe. What is Christmas?
Christmas is for living.
What is Christmas?
Christmas is for loving.
Christmas is for taking dreams and making dreams come true. Christmas is for everyone, especially for you. Christmas is at your house.
Where is Christmas?
Christmas is at my house. Where is Christmas? Can't you tell?
It's for loving people's round.
And when does Christmas come? And when does Christmas leave? It comes but never goes for those who believe. What is Christmas? Christmas is for living. What is Christmas? Christmas is for loving. Christmas is for taking dreams and making dreams come true. Christmas is for everyone, especially for you.
Welcome to Christmas. Sunana Pastor Emmanuel Sule ina kawo gaisuwan Christmas ga Reverend and Mrs. Victor Musa, Professor Dan Fulani Kore, Reverend Samuel Akeju da iyalinsa, Mr. Nda Yakubu da iyalinsa, Rahila Bako da iyalinta, Bishop Peter Batimaus da iyalinsa, Reverend Inusa Madu da iyalinsa, Reverend James Gabis da iyalinsa, Dr. Stephen Yohana da iyalinsa, iyalin Reverend Onesimus Sule da kuma iyalin Zebi Gaya. Ayi Christmas lafiya.
Barkanmu da warhaka. Sunana Comfort Malum Ishaku. Na da murna sosai a cikin wannan season mai albarka. Na so in aiko da sakon gaisuwa na zuwa iyayena a can Nigeria, a Jos, Professor and Mrs. Yakubu Malum, Illos Nawa, Reverend Audi Yusuf, da mama binta Audu na gaida yanwa da abokan arziki da fatan za ku yi Christmas lafiya. Allah ya maimaita mana, Allah ya sa mu shiga sabon shekara da albarku masu yawa. Na gode. Merry Christmas and Happy New Year.
Salaman Isa Almasihu a gare ku masu sauraron mu a wannan lokaci. Ni ne naku Reverend Yakubu Bulus Backwash daga nan kasar America. Na so in kawo sakon gaisuwan Christmas ga shi babanmu Ngolong Yalang wato Nde Bulus Ngorap da kuma Kokin RCC chairman namu shi Reverend Bitrus Ngobak da kuma LCC pastor Reverend Yele Samuel da mataimakinsa Pastor Moses Kobri. Ina kuma gaida ita mamata Mama Hanatu Bulus Backwash. Ina gaida ita sister Nita Rita Mukoji Dimka. Ina gaida shi inlo ina Nde Mukoji Dimka. Ina kuma gaida shi kanina Mr. Sumadne Bulus Backwash. Na kuma gaida shi kanina Reverend Joshua Musa Ndom. Na gaida abokanin arziki Ephraim Musa, Apollos Musa, Ilya Yohana, Dr. Gidado da kuma Dr. Lengman. Na gaida ma'aikatan Bingham University Teaching Hospital wanda an fi saninta da suna Jankwano. Ubangiji Allah ya sa ku yi bikin Christmas lafiya. Ni ne naku Reverend Backwash.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan bana sai kuma shekara ta 2024 idan Allah ya nuna muna cikin masu rai. Ina kuma miƙa gaisuwa fata alheri da barka ga Christmas ga ƴan uwa da abokan arziki a duk fadin duniya musamman ma abotan sashen Hausa dake tare da mu a kowace rana. Allah ya sa a kammala bukukuwan Christmas lafiya ya kuma nuna mana sabon shekara. Allah yayi mana dukkan bala'o'i ya sa shekara ta 2024 ta kasance shekara mai albarka da kwanciyar hankali a gare mu duka. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Alheri ke cewa bari salama Isa Almasihu da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Lazar Gresham da kuma engineer mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a ci gaba da bukukuwan Kirsimeti lafiya. Wassalam.